haka yake sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro barkanmu da dare. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa domin gabatar muku da shirinmu na daren yau Asabar 15 ga watan Agusta na shekarar 2020. To bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a jira ayoyin masana a game da batun sauƙaƙa yanayin yin kasuwanci a Najeriya. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yunkurin Amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba mu kasar Iran wanda ke gab da karewa ya ci tiraje jama'a, wanda hakan ke nuna alamar Amurka za ta yi kokarin ganin an saki kakaba mu Iran sauran takunkumin kasa da kasa da suka gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya cicciki kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya. Kudirin na Amurka ya samu kurubi ne kawai, wato da Amurkar da kuma Jamhuriyar Dominika. Kasashen Rasha da China sun kada kuri'ar rashin amincewa, sannan mambobin kwamitin 11 sun kaurace shi. Dama kudirin na bukatar kuri'un amincewa akalla tara kafin ya tabbata. Jakadan Iran a Majalisar Dinkin Duniya Majid Taghravanchi ya faɗi a wata takardar jawabi cewa duk wani takunkumi ko takura daga kwamitin sulhun a ta bakinsa zai game da matukar tijjiya daga Iran, kuma zaɓinmu bai da iyaka. Jami'ai a ƙasar Afghanistan yau dinnan Asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya, bayan da aka yi yunkurin halaka ta gabanin tattaunawar zaman lafiya da Amurka ta shirya tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar Taliban. Fauzi Yakufi, mai shekaru 45, yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar yar rajin kare haƙƙin ɗan adam, na komawa Kabul daga lardin Farwan da ke arewacin kasar je jama'a lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar ɓauna suka kai hari kan motarta a wata kasuwar da ke daura da birnin. Kufi ta ɗan samu rauni, to amma tana cikin ƙoshin lafiya a cewar wani saƙon Twitter da Muhammad Masun Stakzai ya tura, wanda shine jagoran wakilan kasar su 21 da za su tattauna da Taliban kan yadda za a raure da daddiyar rigimar kasar a siyasance. Yanzu akwai masu dauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya, cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai masu dauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba, sai Brazil mai miliyan 3.2, sannan sai India mai miliyan 2.5. Kasar Canada je jama'a ta ce kan iyakarta da Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba. 'Yan kasar da dama ta damuwa kan batun sake bude kan iyakar bayan da kasar ta yi nasarar rage annobar. Kasar ta Canada na da masu dauke da cutar sama da 123,000 baya ga 9,000 da ta kashe, a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. Kasar Spain ma je jama'a ta yi shelar ɗaukar wasu sabbin matakai da zumar daƙile yawan yaduwar wannan cutar. Ministan lafiyar ƙasar Salvador Illa ya ce za a rufe duk wani gidan rawar disco da club na dare a faɗin ƙasar. Hukumomin ƙasar sun ƙididdiga masu wannan cutar kusan 50,000 cikin makonni 2 kawai, wanda ke nufin duk rana mutum 3,500 na kamuwa da cutar a ƙasar. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister India Narendra Modi a jawabinsa na bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar a yau dinnan Asabar ya ce kasar ta kudancin Asiya na shirin gwada wasu magunguna 3 na cutar ta COVID-19. Da yake jawabi a dadaddan janginin nan na karni na 17 da ake wa lakabi da Jambini, Modi ya ce a shirye India take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince. Baya ga haka, Modi ya yi shelar kaddamar da wani shiri da tattara bayanan lafiyar dukkanin Indiyawa sama da biliyan 1 ta wajen amfani da fasahar lataroni saboda sanin halin da kowa ke ciki a likitanci a kowane lokaci. Kuma ba tare da ambaton sunaye ba, Modi ya yi gargaɗi ga ƙasashe makwabtan Indiya irin su China da Pakistan cewa duk wanda ke harar diyaucin ƙasar tofa sojojin kasar da za su amsa mata da makamanciyar lafazinta. Amurka da Poland sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da suka cimma ba da dadewa ba ta inganta hulɗa ta fuskar tsaro EDCA a takaice a yau dinnan Asabar a birnin Woso. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan tsaron kasar Poland Mariusz Blaszczak sun rattaba hannu kan yarjejeniyar bayan wani dan takaitaccen jawabi da shugaba Andrzej Duda ya yi. Wannan yarjejeniyar dori ne kan ta NATO kuma ta tanaji baiwa sojojin Amurka damar amfani da wasu na'urorin soja a kasar ta Poland. Yanzu haka akwai sojojin Amurka wajen 4,500 a Poland kuma za a ƙara wajen 1,000 kamar yadda kasashen biyu suka amince bara. A ƙarshe Jim Arnold, wakilin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Bolivia, ya faɗi a wata takardar bayani jiya jama'a cewa yana maraba da yarjejeniyar da kasar ta yankin tsaunukan Andean ta cimma a majalisance shekaran jiya Alhamis ta gudanar da babban zaɓe ranar 18 ga watan Oktoba. Arnold ya ce wannan yarjejeniyar wata muhimmiyar nasara ce mai bayar da tabbaci game da ranar gudanar da zaɓe da kuma abin da ya kira taimakawa wajen kawar da rarrabuwar kawuna a siyasance da rashin tabbas da ke damun bangarori da dama na wannan kasar ta Bolivia. Da an tsaye da ran 6 ga watan Satumba don gudanar da zaben, to amma sai aka tura gaba saboda famar da kasar ke yi da annobar corona.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa hannu akan sabuwar dokar daidaita al'amuran kamfanoni na shekarar 2020 a ranar 7 ga watan Agusta da muke ciki, masana a fannin kasuwanci suka fara tofa albarkacin bakinsu kan yadda za a aiwatar da dokar ba tare da jinkiri ba. Wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf na ɗauke da cikakken rahoton.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya, Farfesa Muhammad Minuma kenan da bayani akan sabuwar dokar daidaita al'amuran kamfanoni a kasar.
Wato abin lura shine wannan abu da aka yi bai da nasaba da ba ma jama'a dama na yin wani abu wanda ba shine abu da ya kamata ba. Mutane abin lura shine duk abin da an ce za a yi sabo, zaki ga cewa wa'ensu suna so wa'ensu ba sa so, amma tabbacece babu wani hujja da ya nuna cewa wannan canje-canje zai ba ma mayagu wani dama na yin abin da ba za su yi yanzu ba. Kuma masu karamin karfi yanzu suna iya yin kamfani ba tare da sai an ce a'a wani kamfani yana nan babba ne sai ka tara sai ka sa kuɗi kaman haka saboda kuɗin da zaka biya wurin rijista din yayi yawa, ba sai kuma wai dole kowane kamfani sai sun sa auditor ya nuna yayi bincike akan abin da suka yi ya bada nashi rahoton ba.
A nasa bangare, Farfesa Shehu Zuru masani a fannin shari'a da tattalin arziki ya ƙarin bayani akan sabuwar dokar na daidaita al'amuran kamfanoni da zai maye gurbin dokar da.
Ba sabon abu bane da cewa mutum ɗaya yana iya kafa kamfani, domin a turanci akwai abin da muke cewa registration of business ne. Wannan bai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya da dukiya guri ɗaya sannan a kafa kamfani. Sai maganan bin ƙa'idojin doka, akwai wayi gari aka ce yin a yanzu ba lauyoyi ne suke da hurumin yin haka ɗin ba. Ba zai yiwu ya yi tasiri, to amma matsalar ita ce idan ba lawyer ba, ban yi tsammani akwai wani wanda zai iya yi maka bayani ya fahimci dokoki kuma yi maka bayani yadda ya kamata ba.
A lokutan baya, alƙalaman ƙididdiga musamman na babban bankin duniya sun yi nuni da cewa Najeriya na daga cikin ƙasashe da ba sauki wajen yin kasuwanci, kuma aka samu alƙalama mafi muni daga shekarar 2011 zuwa 2015 da ƙasar ta kasance a mataki na 145 zuwa mataki na 170 a cikin jerin ƙasashe 190 da rahoton ke nazari a kansu. Sai dai daga shekarar 2015 Najeriya ta yi hubbasa inda ta tsallake matakai 15 ta koma ta 131 daga mataki na 145 a shekarar 2019, amma aunin yin kasuwanci a sauƙaƙe na babban bankin duniya. A nasa bangare, ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa a da ana ɗaukan kwanaki 10 zuwa sama kafin a yi rijistar kamfani a Najeriya, amma a yanzu an sauƙaƙa zuwa kwanaki 2 kacal.
Before it takes about 10 days to register a company, we are not trying to record down that to 2 days. To get a business permit take about 42 days, recording down that to 20 days also.
Shin akwai saukin yin kasuwanci kamar yadda rahoton babban bankin duniya ya bayyana a shekarar 2019. Ga dan kasuwa Muhammad Abubakar Aciko da bayani.
Wannan doka ce a tunanin doka ce mai kyau kuma muna kyautata zato abubuwa da za su daidaita kuma su kara sauki wanda zai sa kasuwanci ya bunkasa a kasa. Amma a yanzu kam mu dai fara ganin saukin kasuwanci ba dai tukuna da yake muna cikin wani yanayi a kasa. Amma mun sa rai zuwa gaban Allah idan muna fata abubuwa da za su yi kyau.
A daftarin sabuwar dokar na shekarar 2020 an mayar da hankali akan muhimman abubuwa da suka hada da damar mai hannun jari guda ya kafa kamfani. Mai kamfani ya rubuta yarjejeniya na bin dokoki ba tare da taimakon lauya ba. Sauya tsarin iyakance hannun jari inda aka maida shi wa'adi kalilan. Siyan kan sarki bai zama wajibi ba da dai sauransu. Halima Abdullahi muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina, da kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso. Dan jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala, wanda ya fara da kasashen Afirka rainan Faransa.
Da farko dai yana da kyau mu waiga baya ta fuskar abin da ya shafi kasashen da suka yi wa sauran kasashen mulkin mallaka, musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din. Abu na farko a gurguje, wannan abu ya faru a karni na 19 zuwa cikin karni na 20 haka. Akwai kasar Birtaniya, ita ce ta fi mamayar kasashe a cikin yankin Afirka da kuma kasashen Asiya. Sannan sai kasar Russia da kasar Spain, akwai kasar Portugal, dukansu sun yi ma sauran kasashe mulkin mallaka. To ita kasar Faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta yi wa mulkin mallaka a bangaren yankin kasashen Afirka. Misali, idan ka dubi yankin arewacin Afirka, za ka ga akwai kasar Morocco wanda kasar Faransa ta yi wa mulkin mallaka, musamman daga shekara ta 1912 zuwa shekara ta 1956. Sannan akwai kasar Algeria wanda Faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta 1832 zuwa shekara ta 1962. Sannan akwai kasar Misira, wato Egypt kenan. Ita ma wato kasar Faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin Afirka, wato Maghrib kenan, daga shekara ta 1798 zuwa shekara ta 1801. Sannan akwai kasar Tunisia, ita ma Faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta 1881 zuwa shekara ta 1956. To sannan akwai wasu kasashe kanana a wannan yanki. So idan aka tafi yankin Afirka ta yamma, wato West Africa kenan, akwai kasashe kamar su Ivory Coast wanda Faransa ta yi mulkin mallaka daga shekara ta 1843, sannan ta samu mulkin kai a shekara ta 1960. Sannan akwai kasar Dahomey da kasar Benin Republic daga shekara ta 1883, su ma suka samu yancin kai a shekara ta 1960. Bayan nan akwai kasashe kamar su Sudan da Mali, su ma a daidai irin wannan lokaci kasar Faransa ta yi musu mulkin mallaka. Sannan akwai kasar Guinea wanda Faransa ta mallake ta daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1958. Sannan akwai kasar Mauritania daga shekara ta 1902 zuwa shekara ta 1960, lokacin da suka samu mulkin kai. Akwai kasar Niger, wato Niger Republic, wanda suke da makwabtaka da kasar Nigeria, wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar Faransa daga shekara ta 1890 zuwa shekara ta 1960, a lokacin da suka samu mulkin kai. Kamar yadda na ambata, akwai kasar Senegal Faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta 1977, ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960, daidai shekara ɗaya kenan da Najeriya ta samu mulkin kai. Sannan akwai Offa Bolta, tace ake kira Burkina Faso, wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta 1960, amma tun shekara ta 1896 kasar Faransa ta musu mulkin mallaka. Sannan akwai kasar Togo, ita ma wanda ake kira Togoland, wato ita ma kasar Faransa ta shige ta daga shekara ta 1918, amma ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960. Sannan akwai kasar Gambia, ita ma kasar Faransa ta mulke ta daga shekara ta 1681 zuwa shekara ta 1857. Waɗannan yankin jerin ƙasashe kenan ta wannan a wannan yanki. Sannan idan aka koma ɓangaren abin da ya shafi Equatorial Africa, akwai ƙasashe kamar su Chadi, akwai ƙasashe kamar irin su Cameroon, su ma duk an musu mulkin mallaka. Akwai Sao Tome Principe, ita wannan ƙasa daga shekara ta 1709 ƙasar Faransa ta mallake ta. Sannan idan aka tafi gabacin Afirka, za ga akwai ƙasar Eritrea daga shekara ta 1838 ƙasar Faransa ta mulke ta, ba su sake ta ba sai shekara ta 1853, a lokacin wata ƙasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wata ƙasar Birtaniya kenan. Sannan akwai ƙasar Madagascar, ita kuma ƙasar Faransa ta mulke ta a shekara ta 1896, ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta 1960. Sannan akwai sauran kasashe ƙanana, musamman ma akwai abin da ake kira, akwai wasu ƴan tsibirai da wayannan suka zo ƙarƙashin mulkin Faransa a wancan lokaci, yawancin su sun dunkule sun zama ƙasa ɗaya. To bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen Afirka, suka mulki wasu kasashe a cikin ƙasar yankin Asiya, shine saboda abin da ake kira Industrial Revolution, wato bunƙasa, wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi. Saboda haka suna buƙatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa. So ba za su iya samun hakan ba, kamar irin su gyaɗa, irin su auduga, irin su da sauran kayayyaki haka. Sai idan sun zo yankin Afirka masu albarka, masu dubban arziki. Saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka. Sannan kuma rarraban kasashen na tsakanin kasashen Turawa shi yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko. Saboda kowace ƙasa ta zo yankin Afirka tana so ta kama yankin da zai iya samar mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu. To wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa ƙasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka yi musu mulkin mallaka ƙarshen mulkin ƙasar Faransa. Sannan ita ma Burtaniya ta yi ma ƙasashe mulkin mallaka, musamman ma ita ce ta farko, musamman wurin kama manya-manyan yankuna a ƙasashen Afirka da ƙasashen Asiya, in farma har ƙasar Amerika ta zauna ƙarƙashin mulkin ƙasar Burtaniya, wanda daga baya a shekara ta 1770 kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar 'yancin kai. To waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen Faransa ta yi wa mulkin mallaka a takaice.
Yawwa, to Dr. Mungode, sai kuma tambaya ta gaba, wacce tambaya ce game da tarihin ƙasar Burkina Faso da Malam Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba suka yi.
Ƙasar Burkina Faso ƙasa ce wacce take da ɗumbin tarihi, musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasar ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Ƙasar Burkina Faso ta yi iyaka da ƙasar Mali daga ɓangaren yamma ko ince arewa maso yamma, sannan ta yi iyaka da ƙasar Niger daga arewa maso gabas, sannan ta yi iyaka da ƙasar Benin Republic daga kudu maso gabas, sannan ta yi iyaka da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Togo ta bangaren kudancin ƙasar ita ta Burkina Faso. Ita wannan ƙasa kasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a, musamman idan aka dubi kididdigar yawan jama'ar ta musamman a lissafin shekara ta 2015 shekara da ta wuce kenan, yana bada alƙaluma kamar mutum miliyan 18,450. Wannan kasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama, amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar Mo. Sannan idan aka dubi ɓangaren addini, za ga cewa kashi 60 na yawan jama'ar wannan ƙasa ta Burkina Faso musulmi ne. Sannan akwai 1/5 na yawan jama'ar ƙasar kuma mabiya addinin Roman Katolika. Sannan akwai 1/6 na mutanen ƙasar waɗanda suke bin addinin gargajiya. Sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. So sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa Bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi. Amma sunan Burkina Faso abinda ake nufi da shi shine land of incorruptible people, wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yadda da zalunci da almundahana da kama karya ba. Shine ma'anar Burkina Faso. Wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta 1984 a lokacin mulkin Thomas Sankara, wanda ya dauki tsarin mulki irin na kiyan gurguzu, wato salon mulki irin na kasar Rasha, wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tunda aka yi juyin juya hali, wato Bolshevik Revolution a shekara ta 1917, daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karshe. To ita wannan kasa tana da bakin gaba na teku mil kamar 500 tsakaninta da kogin Atlantika. Sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar Burkina Faso. Idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma, samar da abinci. Kamar yadda aka sani, akwai lokacin da ake sarrafa ƙarfe, akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse. To lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa ƙarfen nan shekaru ne masu dimbin yawa, tun kafin ma zuwan Annabi Isa da kamar wurin karni uku. Da lokacin an samu wato raguwar abubuwa na tarihi na jama'ar ƙasar Burkina Faso a wurare da dama, kamar wani wuri da ake kira Bura, an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daddan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki.
Za a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu ga shirin
wasanni a takaice.
A duniyar kwallon kafa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan makomar kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain bayan mummunan kashin da ta sha daga kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus da zunzurutun ci 8-2 a wasan kwata final ta gasar zakarun Turai a jiya Juma'a. Wannan ya kuma janyo ra'ayoyi da muhawarori sosai a shafukan sada zumunta na internet tsakanin masu goyon bayan kungiyar da masu adawa da ita. Ina tare da abokin aiki Muhammad Hafiz Baballe wanda shi ma yana bibiye da al'amarin. Hafiz, ya ka kalli wasan na jiya?
Wato gaskiyar magana Murtala, wannan wasa ya ba wa mutane gaba ɗaya mamaki, musamman wanda suke bibiyar harkar kwallon kafa a duniya. Wanda in baka manta ba, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a ƴan shekarun nan, zan ce tun daga wajen shekara ta 2000 har kawo yau, na ganin suna taka muhimmiyar rawa wanda ana ganin a duniya babu wata kungiya kamar ta.
To a iya cewa dai wannan ba sabon bane ga kungiyar ta Barcelona da ta dade tauraruwar ta na haskawa.
Ai gaskiya rabon da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ga irin wannan shine tun a 1935. Kaga ana magana sama da kusan shekaru 80 kenan.
Ga wanda bai kalli kwallon ba, watakila idan aka bashi labarin sakamakon wannan wasan, babban abin da zai bijiro a ransa ko kuma babbar tambayar da zai yi shine shin da wanne dan wasa ne basu buga wasan ba ko kuma a'a shin dan wasan Barcelona nawa ne aka bawa Jankati har wannan al'amarin ya faru haka
idan ka lura cewa Lionel Messi yana ciki Suarez yana ciki da duka sauran yan wasa da ka sani kuma babu wani dan wasa da aka bawa Jankati illa kawai salon wasan da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suka buga ya sha bamban da irin wasan da suke bugawa yanda ka san zasu ci babu fa gashi su suke samun nasara amma yanda ka san su ne suke kokarin su farke kwalakwalan da aka zuba musu
mutane da dama na bayyana ra'ayoyi musamman dangane da makomar ita wannan kungiya a halin yanzu da kuma musamman shi shahararren dan wasan nata Lionel Messi
gaskiya da farko dai shi wannan dan wasa in ka kalla in ka cire shekaru sannan kuma yanda yake buga kwallon tasa ba za a ce ta ragu ba amma dai kamar a kungiyar ba shi da mataimaka in baka manta ba lokacin da izo kungiyar ai da Ronaldinho ne yake rike da kungiya shi kuma sai yazo yana taya maka masa daga baya kuma sai zaman cewa shi ya tafi sannan kuma batun kungiyar ita gaba ɗayan ta gaskiya magana masu sharhi suna magana cewa mai horas da ɗan wasan gaskiya kamar ba zai iya ba kamar ana ganin shi ɗan wasan da ake ganin yafi kowanne iyawa kungiyar kamar shi yake jaraga ma kungiyar da abin da yake so shi ake yi shi kuma mai horas wa zaka ga cewa kamar ba shi da ƙwarin gwiwa yayi wasu canje-canje a kungiyar amma dai babu wannan babu tabbas za dai a jira a ga me zai iya faruwa nan da zuwa kafin a fara kakar wasa ta baɗi kenan
to a gaida Muhammad Hafiz Baballe Murtala Faruk sanyina ne daga Washington DC
a gaida Murtala Faruk sanyina to kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma a takaice
yunkurin Amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba mu kasar Iran wanda ke gab da karewa ya ci tiraje jama'a wanda hakan ke nuna alamar Amurka za ta yi kokarin ganin an saki kakaba mu Iran sauran takunkumin kasa da kasa da suka gabata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ciccike kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya Kudirin Amurka ya samu kurubi ne kawai wato da Amurkar da kuma Jamhuriyar Dominica kasashen Russia da China sun kada kur'an rashin amincewa jami'ai a kasar Afghanistan yau dinnan Asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka ta gabanin tattaunawar zaman lafiya da Amurka ta shirya tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar Taliban Fauzi Yakufi mai shekaru 45 'yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar 'yar rajin kare haƙƙin ɗan adam na komawa Kabul daga lardin Farwan da ke arewacin kasar je jama'a lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar ɓauna suka kai hari kan motarta a wata kasuwar da ke daura da birnin yanzu akwai masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba sai Brazil mai miliyan 3.2 sannan sai India mai miliyan 2.5
to da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau sai kuma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya ce ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada mana shirin baki daya da ma injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azumi ke muku fatar alkhairi ma salamu